الذكر قبل الوضوء addu'a da ake yi kafin ayi alwala addu'a da ake yi kafin ayi alwala bismillah ita ma dai bismillah ne yanzu anan mun gane cewa addu'oyin da za addu'a da za a yi idan za a cire tufafi bismillah addu'a da ake idan za a fara alwala ma bismillah wannan riwaya ta addu'ar fara alwala a Abu Huraira shi ya rawaito da sauran sahabbai idan mutun zai yi alwala a bandaki to ya zai sai dai ya zuciya bai zai daga sauti ba dan akwai yin alwalar da ake a bandaki sai dai irin bandaki da muka fada kamar na wanka kaga wannan wanka ne ake wannan za a yi ambaton Allah a ciki ba laifi bane ba ambaton Allah a wuri na kazanta wannan hadisi na yin bismillah idan za a yi alwala cikatan sa shine manzo Allah ya ce la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alai jama'a duk wanda yayi sallah bai yi alwala ba bai da sallah kaji kaida farko duk wanda yayi sallah ba alwala to bai da sallah abu na biyu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alai duk mutumin da kuma yayi alwala bai yi bismillah ba to shi kuma bai da alwala kaga wannan akwai hadari fa ka tuna yanzu duk lokacin da zaka yi alwala kana bismillah asali hadisin mai rauni ne amma ya zo ta hanyoyi masu yawa wadanda malamai suka hada shi ya zama darajar sa hasan so dole ne wajibi ne duk wanda zai alwala sai ya ce bismillah kuma wallahi sai kai da gaske in ba ka ba shedan ma ba zai barka ba kawai sai dai kai ta buga alwala ba bismillah to kuma annabi ya ce duk wanda ya alwala bai yi bismillah ba babu alwala to kaga in kuma ba alwala kuma in kai sallah yaya ba sallah kenan kaga akwai tashi hankali mallam to ya akai abin da ya gabata sai a ta istighfari ka dage lokacin da zaka yi duk wata ibada ka rinka tuna me yi addu'ar da aka ce ka fara yi in zaka shiga bandaki me yi addu'ar da aka ce ka yi idan zaka kwanta bacci me yi addu'ar da aka ce ka yi idan zaka farka daga bacci me yi addu'ar da aka ce ka yi in zaka yi alwala me addu'ar da aka ce kai in ka yi zaka yi iqama kai sallah zaka fara kabbara harama bayan ka yi zaka fara fatiha me addu'ar da aka ce kai ka rinka tunawa sai kaga ka samu kai waliyullahi dalawi Allah masa rahama ya faɗa a cikin litafin sa al-hujja cewa wannan huwa nassun ala anna tasmiyata rukunun aw shartun wannan fa hadisin fa yana nuna mana fa yin bismillah a alwala fa rukuni ne na alwala kuma sharadi ne sharadi ne na ingantar ita alwala din wannan yana nuna alwalarka bata ci gaba in dai baka yi bismillah ba to Allah ya kiyaye mu